إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا الجمعة 27 غوتر ربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرنا لدبو دايا دالي هدو داربئن دابيو واندا إيداتي دا شاوكو دا وطن شا دايا ولادية هيكوار النبي إيسا دا مريم عليه السلام شكرتا دبو بيو دا 20 شكبا دا كراتو أتكي واندا للتافي مي درجة مي سونا تخميس الوسائل المتقبلة في مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما المدائح النبوية وانا أكفصني دا الإشرينيات وتو إشرينية وانا أبو زيد عبد الرحمن الفازازي يا ربوتا من أرقو اللهم لكن سركيشي يا في مسا كرا كرانسا da wannan shine darasi na biyu kamar yadda aka sani a satin da ya gabata muka fara karatun wannan littafi zamu tashi shafi na hudu ga wayanda bugun mu yake irin nasu li takhsisihi fawqan khususi madhiyatun سنته إليها قسمة أزلية مكانته في المرسلين علية إنارته حصا وعقلا جلية فلا الوهم يستولي ولا الشك يطرأ فكم فاسد أضحى به وهو صالح وكم باطل ولى به وهو طائح رسول لأسرار المنافق فاضح أبان الهدى فالحق أبلج واضح وصان الورى فالعيش حلو مهنأ بنى قبة الإسلام تظهر خمسها فأشرق بدر الصالحات وشمسها وإذ كان موضوعا على البر أسها أطاعته جن الأرض طوعا وإنسها وفضل بالسبق الفريق المبدأ بيان ما لن يأي بياني أكن دليلي نسكي تبتد دا أن نبتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا منزل شنسا وان دا دليلين وان النبي كما تأتي mutun dan adam mai hankali wato ya ƙaryata su ba saboda haka risalar annabi sallallahu alaihi wasallam a fili take kuma hankali na tabbatar da ita ballantana ga hujjoji ga dalilai da yawa daban-daban da suka faru a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka tabbatar da gaskiyar sakon abin da annabi yake tare da shi banda haka kuma ga alqur'ani mai daraja Allah ta'ala ya saukar da shi gare shi kuma koyaushe ana karanta ayoyi wanda duk wanda ke karanta alqur'ani musamman yana da fahimta game da abin da ya shafi harshen larabci babu shakka zai tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama manzuri na gaskiya to shine yanzu zai ci gaba da bayani akan cewa wayancan abubuwa da suka faru na matsayi da daraja da Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ya fara bayani duka wannan so min tabe ne yana bayani ne yanzu akan matsayi na wato asalin shi karan kansa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala shi ne ya kimanta shi shi ne ya darajanta shi to an sauka masa da alqur'ani an yi masa kaza an yi masa kaza an yi masa kaza to duk wayannan abubuwa an yi su ne yace li takhsisihi domin kebance annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayi babba da falala mai daraja fawqal khususi wanda wannan matsayin na annabi da Allah ya kebance shi da shi yana saman khususiyya ta manzanni yana saman darajoji wayanda manzanni suka kebanta da su idan kwatanta khususiyatul rusul da kuma khususiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to zamu ga cewa khususiyar manzon Allah tana saman khususiyar tasu sun manzanni domin kamar yadda malamai suke faɗa duk wata sifa duk wata falala duk wata daraja da za a ce manzo kaza ya kebanta da ita to annabi ya yi tarayya da shi kowa ne ne don haka duk wata daraja da aka bayar manzanni gaba daya to annabi ya yi husu ya yi tarayya da su ma'ana shi ma an bashi irin wayannan banda wannan kuma shi sai aka sake bashi wasu darajoji na daban wayanda babu wani manzo shi kuma da ya tarayya da shi akan wannan daraja din to wannan shine abin da yake nufi ma'ana wayancan abubuwa da suka gabata an yi ne li domin ma'ana li sabab wannan li bayani li illa wa sabab domin takhsisi kebance wanda ubangiji yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da darajoji fawqal khusus wanda wannan kebance wa tana saman wato ababin da manzanni suka kebanta da shi ko aka kebance su da shi maziyatun wannan abin da aka ware annabi sallallahu alaihi wasallama da shi wata irin daraja ce wannan zai iya zama wa khabar mubtada din sama azuf ma'ana hiya maziyatun ita wata irin matsaya ce wani wata irin daraja ce wanda qismatun azaliyatun rabo na ubangiji subhanahu wataala azaliya wanda yake da dadde to sanatu ita ta karkato annabi sallallahu alaihi wasallama ta juyo annabi sallallahu alaihi wasallama ilaiha zuwa ga wannan maziya din wannan daraja din saboda haka tun kafin Allah ta'ala ya halicci ma komai ya halicci duniya lokacin da zai rarraba matsayi a cikin halittunsa to tun wannan lokaci Allah ya yanka ma annabi sallallahu alaihi wasallama nashi matsayi wanda wannan rabon kuma shine ya dauko annabi ya karkatar da shi ya dora shi akan wannan matsayi to da haka ba shi yawa kansa matsayi da yake da shi ba ko falalar da yake da ita Allah ne subhanahu wataala ya bashi kisma ce azaliya rabo ne wanda yake da dadde azaliya ma'ana qadima da daddiya sanatu ai malatu ko amalatu afsa amalatu ita ta karkato da annabi sallallahu alaihi wasallama ilaiha wannan ha nabiyu yana kobawa zuwa ga maziya ta karkato annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wannan matsayin wanda aka kebe annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a ciki zamu je zai ambace wasu abubuwa na khususiyya na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba kowane manzo ya samu wannan ba to wannan shine abin da yake ishara akan wannan baitin cewa dai annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala yayi takhsisin sa yake bance shi da wata irin daraja wanda ta haura ma dukkanin khususiyati na manzanni gaba dai dukkanin abin da aka kebance annabawa da manzanni shi wanda wannan kuma wani irin matsayi ne matsayin kuma wanda yake rabo da dadde ya tabbatar da haka shi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan maziyya din kenan wannan rabo min indillahi ko da yanzu wani ya zo yace shi kokari wai ya samu irin wannan matsayi ba zai samu ba saboda abin sai an raba an baka to kuma mai rabawa bai baka ba sai ya bayar wanda yake afdalul khalqi sallallahu alaihi wasallam makanatuhu aliyatun matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama aliyatun madaukaki ne madaukaki yace matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama madaukaki yace fil mursalina a cikin manzanni hatta a cikin manzanni ballanta na sauran ragowar mutane awamun nas to annabi sallallahu alaihi wa sallama matsayin da Allah ya bashi hatta a manzannin wanda su ne ashraful khalqi to matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama madaukaki ne a cikin su to bale wanda ba manzo ba ba annabi ba inaratuhu haska kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min anara yuniru hissan abu ne wanda yake a fili wanda ido na iya gani shine hissan wa aqalan da abinda kuma hankali ke tabbatarwa ma'anan kenan abinda aboye wanda zuciya tana ganin sa kuma za ta iya tabbatar da shi to mala yace jaliyatun wannan haskakawa mai haske ce mai tsananin haske ko kuma bayyananniya ce ya an ce shay'un jaliyun ana daukar yana daukar abu wanda yake bayyananni to inaratuhu jaliyatun hissan wa aqalan haskakawar annabi sallallahu alaihi wasallama bayyananniya ce hissan abinda ido ke iya gani da kuma ma'anan abinda yake na ma'ana a zuciya ba ga fili yake ba eh saboda haka hissa yana ishara kan kissar da ake ruwaitowa akwai wata kissa da ake ruwaitowa tana na Aisha da kuma abinda wasu sahabbai ke faɗa irin haske na jalala da Allah ta'ala ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ko ana duhu to in annabi na wuri ba buƙatar fitila ba buƙatar wani haske fuskar annabi kadai ta isa ta haskake wurin ta kadai ta wadatar to wannan haskakawan hissi ya tabbatar da wannan domin da yawa da dama daga cikin sahabbai su tabbatar da wannan akwai ma wani da yake cewa kamar yadda mun karanta cikin alhamziya cikin sahabbai wani yake cewa in ka kalli fuskar annabi to tazunnu anna shamsa qad talat zaka yi zaton rana ce ta fito koda ko ana cikin duhu saboda tsananin haske wani kuma yake cewa fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama game da haske kal badar kamar hasken wata ne lokacin da ya kai shahud ke balma huskar tashi afdal ita tafi falala wa aqwa ita tafi karfi wajen haske sama ga shi na wata din to wannan shi ne abin da yake nufi da inaratuhu hissan wa aqala kuma wannan yana ishara game da yada addini da annabi sallallahu alaihi wasallama yi ta yadda aka haskaka zukatan dewa daga cikin mutane suka gane Allah tauhidi ya kahu a cikin zukatan nasu suka daina shirka shine dubbanin mutane da suka musulunta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har yanzu duk wani wanda zai gane shari'a zai gane gaskiya ya riko da ita to albarkacin wannan haske ne na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi zuciya yake haskakawa ayoyin alqur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatattu karantar da su to kamar ana haskaka ma mutum ne haske a zuciyarsa ya gane shari'a kuma ya gane hanya mai kyau to wannan duka kinaya ce inaratuhu hissan wa aqalan jaliyatu duka wanda yana kinaya ne hissan hasken da Allah ya halice shi da shi na zatin sa aqalan shine hasken da yake na ma'ana shine hasken da yake amfani da shi na yada addini da musuluntar da mutane da nuna musu matsayin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar karantar da ayoyi da bayyana tauhidi da ruguza shirka da abin da ya kama da wannan falal wahamu saboda haka kwankwanto shakku to falal wahamu yastauli saboda haka shakku da kwankwanto ba zai taba rinjayar sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama ba duk wanda ma'ana duk wanda ya samu wannan hasken to ba yadda za a ce kuma wai shakka ya zo daga baya ya rinjaye zuciyarsa wannan ba zai yi ba saboda abu ne wanda yake yaqini shi kuma al-yaqinu la yazulu bishakki wala bilwaham wala bizanni al-yaqinu yazulu bilyaqini mithlihi to duk wanda ya samu wannan hasken na aqalan na inaratuhu aqalan ya samu wannan hasken ya shiga zuciyarsa to ba yadda za a yi kuma wani wahabi wani shakka ko kwankwanto ya zo ya rinjayi zuciyarsa har ya dushe mai wannan hasken wannan ba zai taba yiwa ba to shi sai yana da wahala mutumin da ya gane gaskiya bil haqq ya gane gaskiya da gaskiya ashe kuma wai daga baya ya zo ya bace wannan yana da wuya asali galibi duk wanda har gani da bata to shari'a ce bata gama tabbata a zuciyar tasa ba sai bata ta rigata ko kuma aka samu cin karo da juna shari'a na kunnukai bata na kunnukai to sai bata tafi ƙarfi sai ta kore shari'a to wannan shine sai ka ga mutum kamar mutumin kirki ne amma sai ka ga ya lalace daga baya amma duk mutumin da shari'a ta riga ta tabbata hasken nurun nubuwa hasken annabta ya riga ya kawo a zuciyarsa to wannan ba abin da zai iya batar da shi ba to shi abin da yake nufi yastauli ma'ana zai rinjaya wala shakku yatra kuma kwankwanto baya taba bujuro masa ba zai taba bujuro masa ba alwaham kamar yadda muka sha bayani shine kai da kawo tsakankanin al'amura guda biyu tare da karkata akan abin da yake dalilin sa bai da ƙarfi wala shakki kira alwaham ashakku kuma shine at-taraddudu baina shay'aini kai da kawo tsakankanin abubuwa guda biyu bila murajjih kuma babu wani wanda yafi wani rinjayi ba wani abu da za a yi amfani da shi a ce ai kaza din shi yafi rinjayi abinda aka tabbatar shi yafi karfi sama ga wanda aka kore ko abinda aka kore shi yafi karfi sama ga wanda aka tabbatar an samu daidaito wanda shake kira shakka to duka biyu da alwaham da ashakku duka ba za su taba bujirowa su rinjayi haske na nubuwa na annabta annabi sallallahu alaihi wasallam in ma baka gane ba ga misali fa kan fasidin da yawa nawa nawa kan din nan khabariya ce nawa nawa fasidin aka samu mabarnaci abha ya zamo bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama wahawa wahawa salihu ya dawo mutanen kirki da amma fasidi ne babarraci ne da su ake tabargaza da su ake shirka da su ake kafirci amma a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shari'ar da manzon Allah ya zo da ita sai gashi ya dawo mutumin kirki nawa aka samu annabi tun yana raye har yanzu da baya duniya duk wanda zai musulunta to albarkacin karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kam batilin walla sannan nawa aka samu na daga ƙarya ƙarya nawa aka samu walla wadda ta riga ta juya bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama wa hawa ƙaryar ta zamo daga baya ta'ihu tana mai faduwa ta fadi ƙasa warwas nawa aka samu wannan yana da yawa yau ina so Abuja ina so Abdullahi dan Ubay wanda suka yi fada da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ka karanta labarin su a tarihi a yake yake ko fada da musulunci amma ai basu kai labari basu cire sara ba to wasu kuma suka ce abin da yake nufi anan shine abin da ya faru a Fathu Makka san lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo a Ka'aba a wannan lokaci akwai gumaka a ciki 360 san kowace kabila da nata gunki kowace gunkin wannan kabila kaza gunkin wannan duka ga suna a rataya kowace tana da lokacin da za ta zo ta bauta ma gunkin kuma a ɗakin Allah amma haka annabi ya shigo ɗakin yana isharar wayannan gumaka yana cewa fa kulli ja al-haqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa to haka gumakan suka dinga faduwa ƙasa suna kakkarewa suna rurugujewa suna rurugujewa to suka ce shine abin da yake nufi wa kam batil ƙarya dawa aka samu sai zai da isharar zuwa ga wayannan gumakan kenan walla suka juya baya bihi a dalilin banza Allah wa hawa ƙaryar ta zabo ta'ihu mai faduwa ƙasa ba ni son ina jin sauti ina karatu saboda dauka hankali na yake sai ku dinga kiyayewa rasulun shi manzo ne abin aike ne fadihu kuma mai tonawa ne li asrarul munafiki ga asiran munafiki duk inda wani munafiki yake to annabi sallallahu alaihi wasallama yana tona asiransa kamar irin su Abdullahi dan Ubay annabi sallallahu alaihi wasallama ya tona masa asiri ayoyin altahiyya karanta saukar da ayoyin alqurani akan sa duk sanda ya kulla wani makirci sai wahayi ya sauka annabi ya karantar da sahabbai amma ko bai daina ba kai sukutun ma sai da aka saukar da sura suratul munafiquna don su aga magana ta kare iya ka tona asiriya ne kuma sun san kansu sura gabaɗaya ta zo ta karantar da aqidunsu da halayensu da makircinsu ga addinin musulunci Abdullahi da Abbas kamar yadda wasu ke faɗa ya ce adadin munafukai maza sun kai 300 mata kuma sun kai 470 kenan wannan su ne adadin munafukan Allah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka yi fada da annabi karkashin kasa kuma ana da'awar ana tare da shi su ne ayoyi da yawa suratul tauba da sauran suratul baqara kai ta sauka su da ta bayani akan dabi'unsu ita to shi ne adadinsu to da haka wayannan munafukan 470 ba su cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam
ba sa ciki ba sahabbai bane da ma'ana ta shari'a sai dai ana tarifin sahabi a lugha to munafiki ma zai iya shiga ba munafiki ba duk wanda ba musulmi ba ma in dai tare ake da shi to sai an ce sahabi zai iya shiga a lugha amma a istilahi na malamai na shari'a in an ce sahabi shine sai wanda ya cika sharuɗan da malamai suka kora ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu akan haka bai canza ba wannan shine sahabi duk wanda za a kawo in dai bai cika wannan sharadin ba to ba a kira ne sahabi a istilahi da shari'a to wannan shine da yawa daga cikin ɗan bid'a tun daga ar-rawafid ash-shi'a masu gane ba sai su yi ta dauko nusus da Allah yake tona asirin munafikai sai suna jingina wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Qur'ani ya riga yayi bayani ya ware mutanen annabi na gaskiya sannan yayi bayanin baragurbi to amma kuma sai ka dauko baragurbin nan kuma ka dankara wa mutane kirki to wannan tafarki ne na bid'a saboda haka munafikai ba wai wasu boyayyu bane an san su duk da Qur'ani Allah ya yi bayani kan cewa akwai waɗanda baka sani ba amma malamai suka ce ba a rufe wahayi ba sai da aka yi bayanin komai na halayensu to ta fuskar waɗannan halayen ta nan ne aka gano su wanda aka gani da sifa kaza da kaza da kaza da kaza munafiki ne to annabi sallallahu alaihi wasallama mai tona asirin munafiki ne abanal huda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana shari'a fal haqu sai gaskiya ta zama ablaju ita ta fi komai haske wadihu kuma ta zama bayyana a fili kula ga kaji mutun na cewa wai an ruda mutane kaza kaza abubuwa sun rikice to bai yi karatu ballanta na ya gane gaskiya amma ai tun sanda aka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ta riga ta bayyana to ina magana rudu kuma wai kace wai an rikita mutane wa aka rikita jahili wanda bai yi karatu ba kuma bai zuwa makaranta amma komai yana nan an yi bayani to gashi abinda alfazaji ke fada abanal huda manzon Allah ya bayyana da shari'a to in kace kowa a rikice yake ba wanda ya san daidai sai Allah to kenan annabi bai aikin komai ba to gashi ya bayyana shari'a to kaje ka nemo ina na shari'a take kenan ka huta idan ka gano shari'a da manzon Allah ya bayyana ita ce gaskiya kuma fal haqu ablaju ablaju gaskiya ita tafi komai haske ana gaya ma ita zaka ji ka gamsu sai dai kangara da cijewa da kin gaskiya da sharri shedan ya hana maka karba wasanal wara manzon Allah ya tsare halittu daga duk wani abu wanda zai zo ya zamar da su daga tafarki madaidaici duk wanda ga ya bace to da gangan ya bata kar ka zargi kowa ka zargi kanka domin manzon Allah ya baka tsaro ya baka riga kafi cewa zan bar muku alqur'ani da sunnata muddin kuna rike da su lan tadillu ba'di abada ba za ku bata ba a bayana har abada to sai haka manzo Allah ya baka magani sannan ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina to me kake so a yi ba kuma fala'aishu sai rayuwar al'umma ta zama hulwun mai zaki ba wahala in ga gamin tunda wahala yana cikin rayuwa mai daci to be cikin tsaro na annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da hanyar manzon Allah muhanna kuma rayuwar ta zama mai sauki ba wahala eh babu wata wahala zai sauki shi yasa musulmi ko bere ko sisi inda musulmin kirki ne ko za ka ga rayuwa ce masha Allah ko sai shi ne bai ci ba amma ba a gane ya an gane sai a ce wacce ai mawadaci ne alhaliyin wannan nan da zazzaga ce saboda addini eh to riki kawai addini da ka riki addini shikenan kowa ma sai ya dauka ma ai mai kudi kake to wannan gaskiya ne to duk wannan albarkacin karanta ramman Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan kana son ka samu zakin rayuwa ka samu rayuwa mai sauki to ka riki annabi da karanta ruwansa shikenan eh ka riga ka samu komai amma wallahi duk abinda ka tara in ka rabu da manzon Allah to ka shiga uku kullun cikin dacin rayuwa kake in dai kar rabu da sunnar manzon Allah kar rabu da dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba abinda zaka yi cikin jin dadi ba abinda zai zo ma da sauki komai wahalci zai zo ma ko ka tara dukiya ko ka tara mulki ko ka tara waye duk aikin banza ne bana qubbatul islam tazharu khamsuha bana manzon Allah ya gina qubbatul islam rumfa ta musulunci tazharu khamsuha wanda ginshikanta guda biyar za su bayyana ita wannan rumfat annabi ya gina ta sannan sai mata ginshiki guda biyar wai shine qawaidul islam arkanul islam tun daga ash-shahadatani as-sala az-zaka ko as-siyam al-hajj to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da wayannan ababe guda biyar sune turaku sune ginshikai na ruhun musulunci duk wanda ka son rumfa ta musulunci ta tsaya to dole sai ya kiyaye wayannan ka'idodi sai ya kiyaye wayannan ginshikan fa ashraqa badru salihati yace badru salihati wata na ayyuka nagari ayyukan kwarai fa ashraqa sai yayi haske wa shamsuha da ranar ayyuka din ita ma ranar tayi haske abin da yake nufi anan shine ay al'amalus salihah bayan annabi ya gina rumfan musulunci tare da qawaid dinta al-khams qa'idodinta guda biyar to haka kuma sai wata ma'ana wannan kinaya ce sai wata na ayyuka nagari shi ma ya haske in ka shigo ka shiga rumfar ka riki wayannan qa'idodin to akwai wani abu da zai haskaka ma na game da aikata duk wani aiki na alkhairi abinda ake kira da shu'abul iman ayyuka nagari su ma a fili suke irin su sadaka kyautatawa sadar da zumunta taimako da makamantansu wa shamsu hada ranarta shine tauhidi shine rana na al'amalus salihah duk wanda bai da tauhidi to ayyukan sa fa babu haske cikin su cikin duhu yake tafiya saboda haka in kana son duk aikin da zaka yi na kware ya zama mai haske to shine dole sai ka rike tauhidi sai ka rike tauhidi to shine abin da yake magana anan almuhimmi kenan akwai buƙatar mutum ya tsayu da arkanul islam sannan kuma ya tsayu da al'amalus salihah sannan ne musulunci ne zai cika yace wa iz kana mawdu'an 'ala al-birri ussuha wa iz kana ussuha a lokacin da ussuha foundation din wayannan ayyuka da kwarai ya kasance mawdu'an abin azawa 'ala al-birri akan alkhairi ma'ana kowane aiki na kwarai kowani al'amalus salih to an dora shi ne akan albir yance albirr shine alkhairi jima'ul khair abin da ya tattara alkhairi gaba dai lan tanalul birra albirra shine jima'ul khair to wa iz kana uswa a lokacin da ginshikin ta ko foundation dinta ita ayyukan nan ya kasance mawdu'an an aza shi ne alal birri aka aike alkhairi to nan ne ata'atu jinnul ard nan ne sai aljannun kasa suka yi ba annabi biyayya saboda duk wani in ka tsaya ka dauki karanta rabbazon Allah duk wani abu da annabi ya umarni a kansa to in ka duba za ka ga akwai alkhairi karkashin sa za ka ga an dora shi ne akan foundation na alkhairi to shi yasa wanda Allah ke son sa da shari'a da an karanta da shi sai ya gane kuma sai ya da'a bau'an saboda biyayya ga annabi wa in suha kai hadda mutanen kasa su ba sun yi imani raga cike aljannu akwai wanda sun yadda da dawar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi imani da karantar wasa mutane ma haka sai ce to amma wa fuddila bis sabqil fariqul mubaddau wa fuddila an fifita al fariqul mubaddau jama'a farko an fifita su bis sabqi saboda rigan su ga karbar da auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan aka fifita su akan duk wani wanda zai zo daga baya su ne sahabban manzon Allah sune alfariqul mubaddau sune yankin da aka fara da su duk wani umanni ko hani da kake ji a cikin alqur'ani da sahabbai ake magana dan su sun kai mu Aisha da wahayi su suka rayu lokacin da ake saukar da wahayi kuma annabi na gaya musu suka yadda to shi yasa aka fifita su akan kowa fara haka duk matsayinka duk falalarka ba za ka kai ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan fada ne da Allah subhanahu wataala as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu to ka gani Allah da kansa ya sifanta su da as-sabiquna al-awwaluna kuma don ka kara gani yace min al-muhajirin don ka wani wawa ya ce to ai ba a ce sai Allah ya ce min al-muhajiri da wal ansar to kai kana cikin al-muhajiru ko mi ta addancin gare ka san kai ba muhajiri kake ba Allah akwai hikima to saboda haka duk wanda ka je yana da awai shi yayi sahabi to wannan bata ce ni bata ce ni ba akan shari'a yake ba to bale har a zage su dada ulul birri wat taqwa wa ahlul fada'il su waɗannan jama'an nan na farko alfariqul mubaddau jama'an nan na farko da aka fifita su saboda rigai bisabqi saboda rigan su ga amsa da awar manzo Allah ulul birri ma'abuta kirki ne ma'abuta alkhairi kuma duk wanda ya karanta tarihin sahabbai yana nan mudawwan kaje ka karanta ka gani akwai wani abu da sharri a ciki ba abinda a cikin tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai alkhairi to shi ne ulul birri ma'abuta nagarta ne alkhairi wattaqwa da tsoron Allah kai wa ahlul fada'il musu ne ma'abuta duk wata falala ma duk wata falala da zaka ambata sahabban manzon Allah sun siffanta da ita kuma isabatu ishfaqin wa khairin wa na'il su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama isabatu ishfaqin jama'a ce masu tausayin junan su ruhama'u bainahum da nassin qur'ani isabatu ishfaqin jama'a ce masu tausayi junan su wa khairin kuma jama'a ce ta alkhairi wa na'il kuma jama'a ce mai kyauta sabban manzo Allah suna kyauta ba maruwata bane to kai da kana a wacewa ba mutanen kirki bane kai ya kake kana tausaya wa mutane kana da yawan kyauta shine wala ili jama'a ce masu tausayin juna wa khairi jama'a alkhairi ce wala ili jama'a ce ku masu kyauta sai ce samat bi qabulil haqqi min khairi qa'ili samat wannan jama'a ta sahabbai samat ta daukaka bi qabulil haqqi da karbar gaskiya su kare ta manzo Allah ba kai da ma yanzu ana ce ma ga wani abu kana jayayya su da babu wani abu kwaya ɗaya da ya tabbata daga manzo Allah wanda sun kai ke karbar sa babu shi sai dai abinda ilimin wani daga cikin su bai kai gare shi ba wannan kuma ba a zargin mutum akan wannan amma babu wani sahabi da nassi zai bayyana gare shi ko aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙaryata shi to kai ko waya kake sai ce min khairi qa'il kuma daga duk wani wanda yake yafi kowa alkhairi na mai magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min khairi qa'il ma'ana suna karbar gaskiya daga mafi alkhairin mai magana shine annabi duk sanda annabi ya faɗi magana karba suke aqarrat li ayatin lahu wa dalaili aqarrat wannan jama'a sun tabbatar sun yadda sun yi imani li ayatin ga mu'jizoji lahu na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata mu'jiza annabi sun yadda da ita sun yi furuci da ita sun yi ikirarin ta sun tabbatar da ita ba su ƙaryata ba wa dalaili da kuma hujjoji da dalilai sai ya ce biha subhu talqun wa tariqu muwaqqa'u wa tariqu muwaqqa'u ya ce biha subhu ko biha da wannan jama'a ce as-subhu as-subahi ya zamo talqun mai haske duk wani haske da kake gani yanzu a cikin addini to a dalilin sahabbai ne shine yake nufi dan me su suka dauko karantarwar musulunci yau in ka rushe sahabbai gaba ɗaya to ka rushe addini ka rushe addini dan ba waɗanda Allah su da tsakaninka da annabi in ba su to ba dan da sahabbai ba har yanzu ana nan cikin duhu shi yasa duk wanda haka yana rosa sahabbai to cikin duhu yake asuba din sa bata waye ba to shine biha subhu a dalilin wannan sahabbai ne asubahin talqu ta zama mai haske wa tariqu kuma hanyar addini ta zama muwatta'u mai sauki babu wahala a cikinta saboda an riga ai bayanin komai babu wahala in kaga wahala to ka saki hanyar sahabbai ka saki hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to yace at-tariqul muwatta'u shine hanya mai saukin bi wanda ba kaya ba yashi ba tudu da rafi ba duwatsu da sauransu hanya mai sauki mai kyau to duk wannan an same shi dai a dalilin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uhibbu an-nabiy al-hashimi ya muhammada uhibbu an-nabiy to ni ka ina son annabi al-hashimi wannan ba hashimi muhammada wanda ake kira da muhammad ajallal wara shine mafi daukakar halittu gaba daya zatan wajen zati na halitta shi in ana magana zati in ka cire zatin Allah subhanahu wa ta'ala to zatin da yafi na kowa daukaka shine zatin manzon Allah tun daga hannayensa kansa bakinsa halishansa idanunsa duk abin da ya shafi zatin sa to ajallal wara zatan shi sabawa wani da za a kamanta shi da manzon Allah wai ga wani a ce wai shi in ka ganshi kaga annabi ko kuma wai yayi kama da annabi to wannan ba daidai bane ba wani wanda zai tsaya madadin annabi ko ta fuskar zati ko ta fuskar kyau ko ta fuskar komai wa aslan kai hadda tushi ana magana silsila nasaba to annabi ya fi kowa daukakan nasaba shine wa aslan annabi zai iya lissafa baka kakannin annabi 40 ba wanda ya fito ta hanyar zina to waye za a samu haka a kansa kai kila da an kai ga kaka na uku ko na hudu sai a hankali dare a ruhi baba ko ba gaba ne to kaga nasabar ta gabata da tsawo mai kyau kila yayin sa'a da an samu kaka biyu to shikenan da an gangara to matsala za ka ji an ce za a ba da tarihin su kaza 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 amma annabi babu wannan wa mahtida da kuma mazauninsa shine makka duk da al-mahtidu bi kasrita zai iya dauka al-asr shi ma zai iya zama wa aqafu tafsirin ne zai zama wa aslan wa bahtida an samu taradufi duk abu ɗaya ne kenan amma kuma mahtidu akan ce mahtidu ana nufin al-asr akan ce mahtidu ana nufin kuma wurin da mutum yake rayuwa shine makka duk duniya ba wani gari da za a ce gashi wai ya fi makka ko ya yi daidai da makka ta fuskar falala ko akwai to ka gani da zatin annabi da nasabarsa da wurin da ya taso ya rayu to ajallalu ara anan kan ya kire dukkanin halittu wa atyabahum nafsan ko manzo Allah ya fi su ya fi halittu dadin rai ya fi halittu dadin rai ana rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsalki ce mai kyau ce ba hasada ba kiburu ba keta da makamantansu wa atwalahum yadan kuma annabi ya fi su tsawon hannu ko yana nufin wajen kyauta ko wajen kyautatawa akan ce wani mai dogon hannu ne a wurin Laraba suna nufi ba wurin Hausawa ba wani mai dogon hannu ne ana nufin mai yawan kyauta ai kasirul aqa yana da yawan alkhairi ataba lahu arrahmanu nash'an annabi sallallahu alaihi wasallama ataba lahu arrahmanu Allah mai rahama ya dadada nash'an tushensa wa maulida da kuma wurin haihuwarsa shine makka an dadada an tsalkake makka nan da inne an ka haife shi an tsalkake kuma nash'an wato tushensa walaka annabi tun yana jariri har ya girma tun kamin ma annabta ba taba samun shi da wani abu mara kyau ba ko wata dabi'a hadda irin wasannin ga na banza da yara kai shi annabi bai yi su ba sallallahu alaihi wasallam don kalla ma yaro ya taso kamin ya balaga bai yi shiriri ta ba yan dauke da zage-zage da wasanni na mara amfani da makamantansu to annabi bai yi wannan ba ataba lahu arrahmanu nasha horaka in zaka dauko tarihi annabi tun daga haihuwar shi har zuwa barin sa duniya za ka ga kullu shay'in tayyib ba abu mai muni sai ce fa ma zala mimman khalafa alhaqqa yabra'u fama zala annabi bai gushe ba yabra'u yana barranta mimman khalafa alhaqqa ga duk wanda ya saba ma gaskiya ba ruwan annabi da shi da ka bar gaskiya to ba ruwan manzon Allah da kai sallallahu alaihi wasallam yana rayi ko ba ya rayi haka hukuncin yake sai ce kuma ala kulli fannin akan kowane irin fanni na addini ma'ana akan kowace irin matsala ta addini to faddala Allahu fannahu Allah ya fifita fannin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sallah ce ka dauko zaka ga Allah ya fifita sallar da ya baiwa Annabi akan kowane annabi. Azumi ne, zakati, aikin haji ne, addu'a ne, zikiri ne, ko menene, ko ne irin fanni da zaka dauko na addini. To Allah madaukakin sarki ya fifita fannin manzo Allah akan na kowane irin annabi ko manzo. Sai ce bi an farada dinal qawima, tayyade ya farlanta addini madaidaici, wa sannahu, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta abubuwa a cikin addini, kaza sunna ne, kaza sunna ne, kaza sunna ne. Sunna ne ana nufin abinda annabi yayi, ba sunna istilahin malaman fiqh ba. Faqad sasa insal khalqi turran wa jinnahu, faqad haqiqa sasa annabi ya shugabance insal khalqi a mutane na halitta, turran gaba daya, wa jinnahu da kuma aljannun halitta. Manzo Allah da ya shugabance su kyakkyawan shugabanci. A idi nazaran, ya kai dan uwa, kamai mai ta kallo, fil khalqi a cikin halittu, wannan assignment mala yake baka. Mun sa assignment ko? To assignment mala yake baka. Kamai mai ta kallo ko tunani, nazar anan zai iya daukar tunani, zai iya daukar kallo. To shi ne yace kamai mai ta kallo, fil khalqi a cikin halittu gaba daya. Sai yace ta'alam bi annahu ka ahmad lam yunsha, yace ta'alam zaka sani ta hanyar tunaninka ko kallonka zaka sani, bi annahu yadda lamari yake, ka ahmad lam yunsha, kamar wanda yake annabi Muhammad ba taba halitta sa. An baka dama je kai nazari, je ka duba ka lalaba, amma ka sani karshe zai kai da kanka zaka gano cewa ba taba samun mutum kamar manzon Allah ba, ba taba samun halitta kamar manzon Allah ba, wala huwa yunshu, kuma ba za a halice shi ba nan gaba har duniya ta nadi. Ka ahmad lam yunsha wala huwa yunshu, kaga magana ta kai. Shi kuma ta yana cewa ka ahmad mauludan wala huwa yulad. Ibn Rushayd a wutar ya kenan, kamar irin annabi Muhammad ba a taba haihuwarsa ba. Shi kuma na alfazazi yace ni ka ahmad lam yunsha, ka ahmad lam yunsha, to da abu ɗaya ne, ka ahmad mauludan wala huwa yuladu wala huwa yunsha, da abu ɗaya ne. To da haka ba a taba halittar wani kamar annabi, kuma har duniya ta nade ba za a halice shi ba. Saboda haka wajibi ne mutane su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan za mu dakata abinda muka ji. Allah ta'ala ya sanya masa albarka kuskure, kuma Allah shi yafe. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.